أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to yau an sanar da ganin wata ne ko 30 ne cika 30 ne to 30 ga watan Rabiul Awwal na'am to yi ko Allah to yanzu ga wata ya fito sabo to insha Allah yau muna daya ga watan Rabiul Awwal hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wato Rabiul Thani ko to daya ga watan Rabiul Thani hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1443 wadda ta yi daidai da 6 ga watan 11 shekara ta 2021 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Muqaddimatul Izziya na babban malami Abul Hasan Ash-Shadhili rahimahullah inda muke bibiyar sharhi da ƙarin bayani a cikin littafin Fathu Rabbil Bariya da babban malami Dr. kuma Professor Muhammad Mansur Sokoto hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na na 70 daidai ko shine darasi na 70 daidai darasin da ya gabata mun shiga cikin sabon fasali ne dake bayani akan sallar janaza da malai yake ce mana sallar janaza dai farilla ce ta kifaya idan aka samu wasu cikin al'umman musulmi suka wakilci wasu yayi wajibi ne amma ba akan kowa ba in wasu suka yi wakilci to sun dauke wa sauran jama'a mun karanta hadisai guda biyu da suke nuna cewa wasu kan iya dauke wa wasu sallar janaza kaman hadisin Salama bin al-Aqwa Allah ya kara masa yadda da kuma hadithin Zaid bin Khalid al-Juhani Allah ya kara yadda a gare shi sai dai wannan wajibcin yin sallar janaza din an togace mutum biyu su kam yin sallar ba wajibi bane akan su ba lalle bane waɗannan mutanen in suka mutu sai a musu sallah na farko yaran da bai balaga ba wannan yaran duk da bai isa balaga bai kai shekarun balaga ba ko dai ai masa sallah ko kuma a ki masa sallah duk wanda aka yi ba matsala in an yi an kyauta an ba yi ba ma ba yi laifi ba shi ma mun karanta hadisai kaman hadisin Anas dan Malik da aka tambaye shi shin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa ɗansa Ibrahim sallah da ya rasu to yake cewa shi bai sani ba Nana Aisha ita kam da aka tambaye ta tace a lalle Ibrahim dan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu lokacin yana da wata 18 daka Annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa sallah ba ina fata an gane to idan mun karanta wannan sannan na biyu daga cikin waɗanda ba lalle sai an musu sallah ba in sun mutu shine wanda ya mutu wa shahada duk wanda ya mutu a wajen yaki shi ma ya masa sallah in an yi an kyauta an ba ai ba kuma ba ai laifi ba shi ma mun karanta hadisan da suke magana akan haka sannan mun karanta falalar sallar janaza din Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abi Huraira ya ce duk wanda ya yi wa mamaci sallah to zai samu lada da ya kai kiradi guda in kuma bayan sallar ma ya aka raka shi zuwa makabarta da mutum to zai samu kiradi guda biyu karamin takadiri shine kiradin nan zai kai kamar mafi kankanta shine kamar girman dutsen Uhud sannan muka shiga tattaunawa akan rukunai ita sallar janaza muka ce rukuni na farko dai niyya wannan kuma niyya rukuni ne na kowace irin ibada saboda hadithin innamal a'malu binniyat sannan rukuni na biyu shine a tsaye ake yin sallar janaza ba a zauna ba ba a ruku'u ba a tafiya sujada haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta ya sallace ta a tsaye kuma wannan shine dama asalin kowace irin sallah a yi ta a tsaye sannan rukuni na uku shine kabarbari su kuma kabarbarin nan guda hudu ne idan liman ya kara yayi guda biyar sallah ta yi bata baci ba sai dai in ana tunanin rab kanuwa yayi to su sauran mamu kada su bi shi a wannan kabbara ta biyar kuma za su yi sallama ne ba za su saura ba za su jira shi ba kamar yanda shi Abul Hasan Ash-Shadhili ya faɗa to amma an samu hadisai daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka nuna kabarbari a sallar janaza ana iya yin hudu ana iya yin biyar ana iya yin tara kuma duk akwai hadisai akan haka akwai hadisin Abdullahi ibn Abi Aufa cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wato Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kabbara hudu a sallar gawa sannan akwai hadisin Najashi hadithan Abi Huraira shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa kabbara hudu da aka samu labarin rasuwarsa sannan akwai hadithin da ya nuna cewa a iya yin kabbara biyar hadithan Abdurrahman ibn Abi Layla da yake cewa Zaid ibn Arqam ya kasance yana yin kabbarar janaza guda hudu sai wata rana yayi kabbara biyar sai aka tambaye shi sai ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin biyar ana iya yin raka'a wato kabbara tara akwai hadithin Abdullahi ibn Zubair yayi magana akan kabbara tara Nabi sallallahu alaihi wasallam yayi salla ga Hamza yayi kabbarbari guda tara sannan an ce Ali ibn Abi Talib shi ma yayi salla yayi kabbara shida yayi kabbara bakwai ainihin wato a gaban sahabbai kuma ba wanda ya masa inkari har ma ya shahara cewa in dai sayyidina Ali ne zai salla in dai mutum cikin wanda za a yi wa sallar ya je Badar to ba kabbara hudu zai masa ba yakan yi shida ya ce ya je Badar wata rana kamar yanda hadithin Abdullahi ibn Ma'aqil ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa Sahl ibn Hunayf salla ya maka kabbara shida sannan ya waiwayo ya ce wa mamu wannan dan Badar ne ya je yakin Badar ga kuma hadithin ainihin wato da Musa bin Abdullah bin Yazid ya ruwaito cewa Ali bin Abi Talib yayi wa Abi Qatada sallah ya masa kabbara bakwai yace saboda shi ma badari ne ya je yakin Badar akwai abubuwan da ake so a sallar janaza daga cikin abubuwan da ake so shine a daga hannu a kabbara farko kawai sauran kabarbarin kuma ba sai ka daga hannu ba sai kai ta yin kabbara kawai sannan da fara sallar wato kabbarar farko da kawai ta to sai kuma ka fara da alhamdulillahi rabbil alamin ma'ana ka karanta suratul fatiha shi ma akwai hadisi da dama duk da muka karanta ko sannan kabbara ta biyu kamar yanda muka yi bayani shine ayi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam salatin ibrahimiya kabbara ta uku kuma sai ayi addu'a ta hudu ta ma ayi addu'a to zamu tashi ne akan arrabi'u qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala yace arrabi'u addu'a lil mayyit bi ithri kulli takbiratin bi ayyi du'ain tayassara malam abul hasan ash-shadhili yake cewa rukuni na hudu a sallar janaza shine yin addu'a ga mamaci bayan kowace kabbara sai kuma ayi wa mamaci addu'a bi ayyi du'ain tayassara da duk addu'a da ta sawwaka ko allahumma ghafir lahu kai tai Allah ya taimake shi Allah ya karba Allahumma ghafir lahu dinka ai kaga shi ya hai kai tai ba karkace ai baka iya addu'o'in da ake ba Allahumma ghafir lahu Allahumma arhamhu Allahumma ghafirhu Allahumma arhamhu kai tai kawai Allahumma ghafirhu warhamhu kai tai in haka kai tai ai wata kabbara ita ma kai tai har a gama wala yustahabbu du'a'un makhsusun malai yace ba a ma so wata addu'a ta musamman ba a sallar janaza ma'ana babu wata addu'a ta musamman da aka ce ita ce mustahabbi ita aka fi so a yi amma akwai dan ainihin wato ta'aliki da doktor yayi masa anan yace li anna du'a mimma amara bihi annabi sallallahu alaihi wasallam almusalli ala aljanazati kama sabata anhu sallallahu alaihi wasallam idha sallaitum ala almayyit fa akhlisu lahu du'a addu'a saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci mai sallar gawa yayi addu'a kamar yanda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sallaitum alal mayyiti idan za ku yi mamaci sallah fa akhlisu lahu du'a ku tsarkake yi masa addu'a wato ku yi masa addu'a da take da ikhlasi addu'a da ba biyan ku akai ba ba wani kawai dan Allah kuke dan haka addu'a ce wanda ana buƙatar ikhlasi mamaci yana buƙatar duk addu'ar da za ya masa kadari ya ta shiga ciki dan shi yanzu yana tsaka mai wahala addu'o'in ku su ne yake da buƙata a wannan lokacin wannan hadisin hadisi ne Hassan Abu Dawud ya fitar da shi hadisi na 3199 sannan Ibn Majah ma ya ruwaito shi hadisi na 1497 sannan Sheikh Albani ya hassana hadisin a cikin Sahihul Jami' a hadisi na 732 wa an Auf bin Malik radiyallahu anhu qala salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janaza Auf bin Malik Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar gawa fa hafistu min du'aihi yace na haddace daga addu'o'in da naji annabi yana yi wa huwa yaqulu yana cewa Allahumma ghfir lahu warhamhu Allah ka gafarta wa wannan mamaci Allah ka ji kansa wa afihi Allah ka bashi lafiya wa afu anhu Allah ka yi masa afuwa ka yafe masa wa akrim nuzulahu ya Allah ka girmama masaukin sa wa wasi'i mudkhalahu ya Allah ka yalwata gurin shigar sa wa ghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad Allah ka wanke shi da ruwa da kankara da kuma raba ko da raba wal barad da kuma sanyi wato wa naqqihi min al khataya ya Allah ka tsarkake shi min al khataya daga kurakurai kama yunqqa thawbul abyad min ad danas kamar yanda ake tsarkake farin tufafi daga datti wa abdillahu daran Allah ka musanya masa gida khairan min darihi mafi alheri daga gidansa wa ahlan khairan min ahlihi ka musanya masa iyalai mafi alkhairi daga iyalansa wa zawjan khairan min zawjihi Allah ka musanya masa mata mafi alkhairi daga matarsa wa adkhilhu aljannata Allah ka shigar da shi aljanna wa izhu min azabil qabr Allah ka tsare shi daga azabar qabari wa azabin nar da kuma azabar wuta qala shi wannan sahabin mai ruwaito mana wannan hadisi Auf bin Malik yake cewa fatamannaitu an akuna ana zalikal mayyit yace wallahi sai nayi burin ina ma ni ne wannan mamace annabi ya tsaya akan gawa ya dinga mata irin wannan addu'a yace sai da nayi burin ba ma ruwaito muku ba ina ma ni ne na mutu ake mun annabi ya tsaya akan gawa ta yake mun wannan addu'a yanzu wannan addu'o'in Allah ya karbe su ya kake gani kai wa mamaci wannan kuma akai sa'a akai muwafaka Allah ya karbo wadannan addu'o'in daga mamaci ai kaga shi mamaci lahiya ne na fata an gane yawa to kuma ga annabin Allah ya tsaya akan mamaci ya dinga masa irin wannan addu'o'i ai kaga shi wannan mamacin akwai kyautata masa zaton cewa lalle insha Allah shi lafiya lau ya samu abin nan ko shi sa shi kansa Auf bin Malik yace yayi burin ina ma shine wannan mamaci wannan hadisi Imam Muslim ya ruwaito shi hadisi na 963 ومما ورد من دعائه من الدعاء للميت yana daga cikin abin da yazo na addu'a ga mamaci kauluhu sallallahu alaihi wasallam fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda wafati abi salama lokacin da abu salama ya rasu sai annabi yayi masa addu'a nan yace Allahumma ighfir li abi salama Allah ka gafarta wa abu salama warfa'a darajatahu fil mahdiyyin ya Allah ka girmama ko ka daukaka darajarsa a cikin shiryayyu wa khulufu fi aqibihi ya Allah kamaye masa a bayansa min fil gabirin cikin wadanda ya bari wadanda suka rage wa ghafir lana Allah ka gafarta mana walahu ka kuma gafarta masa ya rabbal alamin ya ubangijin talikai wa fsah lahu fi qabri ya Allah ka yalwata masa qabarin sa wa nawwir lahu fihi kuma ka haskaka masa qabarin sa wa hadha qabala kana qabala salatil janaza wannan addu'ar ma annabi yayi masa ita ne tun kafin ayi sallar janaza din na fata an gane wannan hadisin shi ma hadisi ne Hassan Imam Muslim ya ruwaya hadisi ne sahihi Imam Muslim ya fitar da shi hadisi na 920 wa amma qaulul musannif mala yace amma maganar mawallafin littafin iziya Abul Hasan Ash-Shadhili da yake cewa wala yustahabbu du'a'u makhsusun wai ba a so yin wata addu'a ta musamman ba wata kebantacciyar addu'a ga mamaci fa yusallamu to za a iya sallama wa malam a miƙa wuya ga wannan magana tasa law lam tarid adiyatun khassatan an annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan addu'o'i na musamman sun zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba to sai a sallama wa malam a wannan magana tasa amma wa qad warada kama waradat kama taqaddama amma fa akwai hadisi na addu'o'in da annabi yayi akan mamaci wanda sun gabata wanda fala shakka annal itiyana biha mustahabun ko shakka babu zuwa da irin wannan addu'o'in da aka ce annabi yayi wa mamaci wannan kawo su mustahabbi ne wa afdal kuma shi yafi falalama da haka waccan magana ta cewa wala yustahabbu kaga kenan yustahabbu an fahimta kalmar wala yustahabbu ba a so ba to an so an fahimta ko saboda me saboda an ruwaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi maganar addu'a ta musamman ga mamaci قال المصدم يتي على خامس سيكم ركني نبيار cikin sallar janaza assalamu shine yin sallama in an yi kabbara ta farko akai ta biyu akai ta uku akai ta hudu in ma biyar ne ko kabbara nawa akai karshe dai za a yi sallama to wannan sallama ita ma rukuni ce a cikin sallar janaza wa yusallimu al-imamu wahidatan an yamini liman zai yi sallama ne guda daya a dama yusmi'u nafsahu wa man yalihi a wannan sallama guda ɗaya ne zai jiyar da kansa da duk waɗanda ke bayan sa wa yusallimu al-mamumu wahidatan shi kuma mamu zai sallama ne guda ɗaya yusmi'u nafsahu faqad da zai jiyar da kansa kawai wala yaruddu 'ala al-imam ba zai mai da sallama ba ga liman li umumi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam sabida wato gamewar maganar annabi sallallahu alaihi wasallam da yace wa tahlilu hatta taslim wato halaccin ta shine sallama wa taharimu hatta kabir haramcin ta shine kabbara ma'ana da zarar an yi kabbara harama to an haramta maka magana an haramta maka ciniki an haramta maka cin abinci an haramta maka duk wani aiki da ba na sallah ba wa tahlilu hatta taslim kuma idan aka ce ka ce assalamu alaikum to kuma daga nan an halatta maka ci gaba da magana an halatta maka ci abinci an halatta maka tashi ka tafiyar ka shine wa tahlilu hatta taslim halaccin ta wato sallama ita take halatta mutum ya ci gaba da abin da yake yi kafin ya shiga cikin sallah wannan hadithin shi ma hadithi ne hasan imam ahmad ya fitar da shi mujalladi na 1 shafi na 123 imam abu daud shafi na 61 tirmidhi shafi na 3 ko hadithi na 3 ibn majah hadithi na 275 wa hasanahu al-albani fil irwa sannan shaykh albani ya hasana wannan hadisin a cikin irwa al-galil شافي نا دري بقوي دتلاتين دبيو ويجوز أن يقتصر في الجنازة على تسليمة واحدة يا هلتا متين يتكئتا أسلى الجنازة يتكئتا أكن سلما قد يا هلتا أسلى قوا يا هلتا انكتي السلام عليكم ورحمة الله يا أسيكي سيكيبا يتي لحديث أبي هريرة سبيد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة النبي صلى الله عليه وسلم ياي صلى الجنازة فكبر عليها أربع يوم ونن جنازة انكبر هدو وسلم تسليمة واحدة يكما يسلم قدادا وكذا وانا حديث نينون حالتين ينسلم قدادا صلى جنازة وكما تكين أين واتو الحاكم يابتد وانا حديث مجلد سنة شافينا داري أكو دا ستن البيحكي مجلدين هدو شافينا أربعين دا أكو sannan Sheikh Albani ya hassana wannan a cikin وحسن الشيخ الباني اسناده في احكام الجنائز كدوب شافينا 128 وفرق الامام احمد بين الصلاه الكامله المشتمله على قيام وركوع وسجود فيسلم منها تسليمتين امام احمد شيا بمبنت تسكانن صلاه تككيا ود تقنش ركوع تقنشي تسيوا ده ركوع ده سجده تو امام احمد يتي ان irin wannan sallah ce fa yusallim ko fa yusallamu minha taslimatain to shine mutun sai ya salla sallama guda biyu wa bainas salati bi rukunin wahida wa bi rukunin wahidin akwai bambanci shi a wajen sa tsakanin waccan sallar wadda ta kunshi dukkan rukunai na sallah tsayuwa ruku'u tsaye sujada wannan zai mata sallama guda biyu wa bainas salati bi rukunin wahidin tsakanin kuma sallah wadda take da rukuni guda daya ka salatul janaiz kaman sallar janaiza wa sujudu tilawa da sujudu tilawa wa sujudu shukur da sujudu shukur sujudu shukur fa yusallimu fiya taslimatan wahida ko fa yusallamu ko ai mabani lil majhul ko kuma ka ce fa yusallimu fiya taslimatan wahida to anan mai sallah zai sallama ne guda daya an bayyanta shi a wajen imamu ahmad yana ganin idan sallah ce cikakkiya da ruku'u da tsayuwa da sujada to sallama biyu in kuma sallah ce wadda ta kunshi rukuni guda daya cikin rukunan sallah kamar sallar janaza tsayuwa ce kawai ba a ruku'u ba a sujada kamar sujudu shukur kaga sujada ce kawai ba ruku'u ba tsayuwa kamar sujudu tilawa kaga ita ma kawai babu ainihin sauran rukunai kawai sujadar ake yi to wannan yace za a iya takaituwa akan sallama guda daya kama ja'at bidhalika aktharul athar kamar yanda mafi yawan ruwayoyi suka zo da haka kama yajuzu liktifa'u biha fil nafli kamar yanda ya halatta mutun ya kada ya isu da yin sallama guda daya fil nafli a sallar nafila ma'ana sallar nafila ma mutun yayi sallama guda daya ya wadatar li hadith ibn umar radiyallahu anhuma saboda hadithan abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda kana annabi sallallahu alaihi wasallam yafsilu baina shafi'i wal watri yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana raba tsakanin shafa'i da wutri bi taslimatin da sallama guda daya yusmi'una yana jiyar da mu an gane ko to kaga anan da yake shafa'i da wutri nafila ne kaga sai yake sallama guda daya da haka in yayi shafa'in sai ya sallama guda daya sannan sai ya tashi ya kawo wutri to shi yasa shi a wajen Imam Ahmad yake ganin in sallah ce mai cikakken ruku'u da sujada to sallama biyu za a yi amma in sallah ce wadda kamar ta gawa ko ta sujudu tilawa ko sujudu shukur to wannan an yi sallama daya ya wadatar haka ma nafila an yi sallama daya ya wadatar wannan ka koma cikin musnad na Imam Ahmad mujalladi na biyu shafi na 76 sannan Sheikh Albani a cikin al-Irwa ya inganta wannan ruwaya a shafi na 367 wa amma ar-raddu 'ala al-imam amma mayar waliman sallama fa inna ma warada fi hadithun da'ifun wannan wani hadisi ne wanda yake mai rauni yazo akan mayar waliman sallama an jabir hadisin an ruwaito shi ne daga jabir radiyallahu anhu kana yace amara nan nabi sallallahu alaihi wasallam an narudda 'ala al-imam yace manzon Allah ya umarce mu da mu mayar waliman sallama wa an yusallima ba'duna 'ala ba'din sannan sashin mu ya dinga yi wa sashi sallama wannan hadisin da'ifi ne Imam Ahmad Imam Abu Dawud ya fitar da shi a hadisi na 1001 da'afahu al-Albani fi da'ifi sunan Abi Dawud a Sheikh Albani a cikin da'ifi sunan Abi Dawud ya rawaita na wannan hadisin a shafi na 212 ko hadisi na 212 wa kat taqaddama wannan hadisin ya gabata as-salatu 'ala al-qabr to shin ana iya yin sallar jana'iza akan kabari an riga an binne mutum a cikin kabari a je kan kabarin ayi masa sallah to shine sai malai ce as-salatu 'ala al-qabr yin sallah akan kabari ikhtalafa ahlul ilmi fi as-salati 'ala al-mayyit ba'da dafni malamai ma'abuta ilmi sun yi sabani akan halaccin yawa mamaci sallah bayan an riga an binne shi a iya zuwa kan kabarin an binne shin amma aje kan kabarin sa ayi masa sallah fa mana'ahu ba'dhum wasu cikin malamai suka hana suka ce ba za a yi ba wadda al-khususiyya kuma shi malamin cikin malaman da suka ce ba za a yi ba suka yi da'awar cewa wannan khususiyya ce fi ma warada cikin abin da yazo annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam min zalika na di hadisan da kaje cewa ai annabi ya je bayan an binne wani mamaci ya je kan kabarin ya masa sallah suka ce kususiyar annabi ce kawai annabi ne kawai zai yi amma da ni da kai da sauran mutane in an riga an binne mamaci ba dama kaje kai masa sallah kan kabarin sa wannan shine ra'ayin wasu daga cikin malamai wa qala ba'dhum wasu cikin malamai kuma suka ce yajuzu ya halatta aje kan kabarin ayi masa sallah ila shaharin har zuwa wata guda in dai an binne shi bai fota guda da binne shi ba a iya zuwa ayi masa sallah an bayyanta wa qala akharun wasu malaman ku suka ce ila an yabla har zuwa lokacin da zai rididdige a iya zuwa ayi masa sallah nan da shekara daya nan da shekara biyu har zuwa lokacin da zaka kai ai yanzu da wuya ko tona akai a samu kabarin za a samu kila kasa ta cinye shi ya rididdige wa akharuna wasu kuma suka ce ilal abadi ai in dai an san kabari ne har abada a iya zuwa ayi masa sallah su suna ganin ba wani matsala komai daren dadewa zaka iya zuwa kan kabarin kai masa sallah wasahihu to kaga mun samu kauli akawal guda nawa maganganu guda hudu wasu sun ce ba za a yi ba wasu sun ce za a yi zuwa wata guda wasu sun ce za a iya yi kafin ya rididdige wasu suka ce za a iya yi har abada to a cikin wayannan maganganu guda hudu wannan kauli ne wacce magana ce tafi inganci to sai malam yayi tarjihi yace wasahihu zance mafi inganci annahu yajuzu ya halatta an yi salla alal mayyiti ayo mamaci salla ba'da dafani bayan an binne shi idza lam tatulil muddatu idan lokacin bai yi tsawo ba ha kaman yau shekaran kaman wata guda din kenan in dai lokaci bai tsawo ba ba a dade da binne shi ba to in dai ba an samu tsawon lokaci ba da binne shi suka ce za a iya yi masa za a iya zuwa kan kabarin sa a yi masa salla suka ce li annan nabiy sallallahu alaihi wasallam salla ala ummi mihjan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa ummu mihjan salla allati ta ummul masjida wannan matar da take sharan masallaci fa matat wa lam yashur sai ta mutu annabi sallallahu alaihi wasallam bai san ta mutu ba daga baya da aka gaya masa fa salla ala qabriha manzo Allah ya je yi salla akan kabarinta radiyallahu anha wa salla ala al-gulam al-ansari haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa wani yaro balansari salla alladhi dufina laylan wanda shi ma aka binne shi cikin dare wa lam yashur annabi bai sani ba shi ma da aka gaya masa daga baya ya je yi masa salla akan kabarinsa kama salla ala qabril bara bin ma'rur kaman yanda annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito yayi salla akan kabarin sahabin nan da ake kira al-bara bin ma'rur ba'da shaharin bayan wata guda da binne shi wa kana sallallahu alaihi wasallam bi makkata izmata domin annabi lokacin da bara bin ma'rur ya rasu shi lokacin yana makka da aka da ya dawo ya ji labarin rasuwar bayan wata guda ya je kan kabarin sa ya masa salla to a karkashin waɗannan hadisan malam ya ce zance mafi inganci in dai lokacin bai tsawo ba kaman wata guda a iya zuwa bayan an binne mutum a yi masa sallah na ba ta an gane qala al-imam ahmad rahimahullah ya ce wa man yashku fi salati ala al-qabr to wane ne ma zai yi kokonto game da halaccin yin sallah akan kabari yurwa annabi sallallahu alaihi wasallam min sittati awjuhin gashi an ruwaito yin sallah akan kabari bayan an binne mamaci aje kan kabarin sa ayi sallah an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam min sittati awjuhin ta fuskoki har guda shida kulluha hisan kuma dukkanin su hanyoyi ne masu kyau hadisan sun inganta ala sheik albani rahimahullah sahihul mutawatir sheik albani yake cewa maganar yin sallah akan kabari bayan an binne shi wannan hadisan ma sun kai mutawatirai da aka ruwaito akan haka a koma cikin al-irwa'ul galil shafi ko hadisi na 737 istidrakun malam yace ga wani istidraki da zai yi wa malam mai iziya kamar yanda ainihin akai al-mustadrak ala sahihain wasu hadisai ne wa'inda ana ganin sun cika sharuddan bukhari da muslim amma da bukhari da muslim duk ba su kawo su ba to sai Imam Abu Abdullah An-Naisaburi wato abunan Imam Hakim sai al-Mustadrak ina jin ba shi kadai ba ma akwai al-Mustadrakat irin wannan dan haka to shi ma nan sai malai ce wato sai ce istidrak ga wani abu da ya kamata malai ya kawo shi cikin kitabul janaiz ko salatul janaiz amma bai kawo salatul janaiz amma bai kawo shi ba mallai ya ce to ni na riskan masa da shi na fata an gane sai ya ce lam yadhkurul musannifu shay'an min an ghuslil mayyit sai dai mawallafin littafin iziya har ya gama maganar janaza ya gama bai ambaci wani abu ba game da wankan mamaci wala an dafanihi kuma bai ce komai ba game da binne mamaci wa huna dhikrun li mujmal ma yajibu fi'luhu yace to anan zan ambata a dunkule abin da yake wajaba a aikata shi fi hadal babi a wannan babi lakin bi ikhtisarin shadidin sai dai zan takaita sosai na farko ghuslul mayyit wankan mamaci awwalan na farko hukumuhu ina hukuncin yi wa mamaci wanka in ya mutu wa huwa fardhu kifayatin to yi wa mamaci wanka farilla ce ta kifaya li amrin nabi sallallahu alaihi wasallam bihi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da shi kama fi hadith ibn abbas kama yanda yazo cikin hadithin abdullahi dan abbas fi rajul alladhi waqasat hunaqatu game da mutumin nan da taguwarsa ta karya ba wuya ya fado da kan taguwa wuyansa ya kare a aikin haji a tsayuwar arfa faqala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace igisiluhu bima'in wa sidrin ku yi masa wanka da ruwa da magariya wa kaffinuhu fi thawbayhi ku kuma yi masa lifafa likafani a cikin tufafinsa na aikin haji mahallu shahid shine igisiluhu kaga umarni annabi ya bayar ku yi masa wanka wannan hadithin imam al-bukhari ya rawaito shi hadithi na 1265 imam muslim hadithi na 1206 thaniyan abu na biyu kayfiyatuhu yaya ake wa mamaci wanka ashmalu nassin fi ghuslil mayyit nassi mafi dunkulewa game da wankan mamaci shine ashmalu nassin nassi mafi dunkulewa game da bayani fi ghuslil mayyit akan wankan mamaci huwa hadithu ummu hadiya shine hadithin sahabiyyan nan mai suna ummu hadiya radiyallahu anha qalat tace dakala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo wajen mu wa nahnu naghsilu ibnatuhu lokacin mu kuma naghsilu ibnatuhu muna yi wa yarsa wanka wato lokacin da Zainab yar annabi sallallahu alaihi wasallam ta rasu su ummu hadiya ne suka yi mata wanka tace to muna cikin yin wankan sai annabi ya shigo fa qala sai yace igsilna ha thalathan ku yi mata wanka ku wanke ta sau uku aw khamsan ko sau biyar aw akthar min dhalika ko fiye da haka bima'in da ruwa wa sidrin da magariya waja'alna fi dhalika kafuran ku kuma sanya kafur a cikin wannan ruwa na wanka fa idza faragtunna in kun gama yi mata wanka fa adhinanni ku sanar da ni ku gaya mun kun gama falamma faragna ummu adiya tace da muka gama yi wa zainab wanka adhannahu sai muka sanar da shi muka ce an gama fa alqa ilaina hikiwahu sai manzo Allah ya bamu kwarjallansa fa qala yace ashirna ha iyahu kulullibe ta da shi ya zama shi kwarjallan ne yake taba jikinta wa fi riwaya a wata riwaya yace ibda'ana bimayaminha in za ku yi mata wankan ku fara da bangaren ta na dama wa mawadi'al wudu'i minha da kuma gabubun alwalata wa fi ukhra a wata riwaya ma qalat ummu adiya tace fama shadna ha sai muka tsefe mata kai muka taje shi salasata qurunin sai muka kitse shi ko kuma wama shadna ha muka kitse mata kan nata salasata qurunin har tsoraye guda uku wa fi ukhra a wata riwayar wato naqabnahu mun tsefe mata kan thumma ghassalnahu sannan muka wanke mata kan nata wa fi ukhra a wata riwaya fadda farna sha'raha sai muka tufke muka kitse kan nata salasata a thalathin muka kasa kan nata gida uku shine salasata a thalathin muka kasa kan gida uku karnaiha gefen kanta haka shine karnaiha gefe daya ta nan gefe daya ta nan wanasiyata da kuma daya kuma korkoda kanta ma'ana suka kama daya suka lallabe shi ta nan daya suka lallabe shi ta daya kuma suka kama shi ta tsakiya suka lallabe shi wa fi ukhra a wata riwaya wa alqainahu khalfa sai muka watsa shi muka tura shi ya koma baya ina fata an gane wannan hadithin muttafaqun alayh al hadith bi riwayatihi wannan hadithin duk da wannan riwayoyin da kaji Imam al-Bukhari ya fitar da shi a hadisi na 1253 da hadisi na 1254 da hadisi na 1260 da hadisi na 1263. Imam Muslim a hadisi na 939 shi ma ya kawo wannan ruwayar. Ina fatan gane, kaga shi ba an mata wanka, ga haruwayoyin sun yi bayani daki daki. Shi yasa inda kitso sai an kwance kan an wanke shi tunda ana buƙatar tsafta, sannan an wanke, sannan sai kuma a saki kitse shi sai a tura shi baya. Na'am. Ah ba magana aski shi. Ah ina. Eh ba namiji ne ba magana a ce za a masa kulkubo ko za a masa abin da a'a. Eh dama galiban da ya za ga shi su kawunan mata shine wanda za a iya samun da titin da dama ga kitso ga yawan gashin ga kuma kitso. Shi yasa aka ce a kwance shi sannan a wanke. Tsaftace mamaci yana buƙatar tsaftacewa. To. Wai in mutum yayi askin banza fa. A tura shi ya tafi da shi sai zai wa Allah bayanin irin askin da yayi ko. To yayi balatalli. Balatalli yake ko menene yayi balatoli. To yayi shi sai kawai amma wankan sa kawai a tura shi can. Na'am. To kaga sai ya fadi ya abin nan. Tunda ba tuba ya ba ko aske masa haka ya wannan dai wato kar a gane cewa ga halin sa kenan bari ku aske. Na ba ta an gane. Yawwa su mala'ikun kar su gane wannan fa ga irin askin kansa, da haka bari a aske tun daga nan dan an je can ai ba saje kada ya gane, kada a gane. Ai aikin mutum baya buya. An fahimta. Mujmalu kayfiyatul ghusl. Yanda ake yin wankan mamaci a dunkule. Na daya. Yudaul mayyit. Ana dora mamaci ne ala sariril ghusli. Wato akan gadan wanka muwajjihan ila al-qibla, an fuskantar da shi al-qibla. To mu muna da gadan wanka, to kaga kamata a ce an samar da shi. Akwai gadan wanka da za ka ga ko a kauye, da za ka ga akwai gadan kara da za ka ga ba a rabuwa da shi. Kuma kaga shi ba za a ce ya jike yayi kaza yayi kaza ba. Akan gadan kara za a bin ya rabu da dandamalin kasa, an dora shi akan gadan kara. Wani lokaci gadan karan ma za ka sai a dan sa masa ɗan turakuwa ka ko ɗan bulo haka, sai a dora shi a kai, kaga ya ɗan yi sama. Duk ruwan da za a dinga yi mai wankan zai dinga tsiyayewa ta ƙasa. Amma yanzu yana ƙasan, a ciki ake mai wankan, dattin kuma duk yana ciki. Akwai nau'i na ƙazanta. A ce ruwan wankan kuma yana ciki, ya za a tsantsame shi, to sai dai fa a dinga ɗauke shi daga wani gurin a canza mai wani guri, saboda nan duk abin da aka wanke na dattin yana gurin. Amma dan wannan gadan da aka dan dora shi, ko da gadan kara ne, akwai karan an sa bulo guda hudu, an dora karan akai sai a dora mamaci. Kaga ana man wanka, duk ruwan kaga zai dinga tsiyayewa ta karkashin karan yana tafiya. To wannan shine abu na farko da za a yi. An gane ko? Sannan a fuskantar da shi al-qibla. Ya zamanto ya fuskanci al-qibla. Na biyu, wa yujarradu min al-thiyab. Za a cire masa kaya. Ma a satirin, amma fa tare da sitirce shi. Ma baina surratihi, daga cibiyarsa ila rukubatihi, zuwa gwiwa. Sai a sa wani yanki ko kyalle ko zani, sai a lullube daga cibiya zuwa gwiwa. Da haka za a cire masa kaya. Li umumi adillatil amri bi satiril awra. Saboda hadisai da suka zo da dalilai masu fadi da suka yi umarni na sitirce al'aura. Wa minha, daga cikin irin hadisan da suka yi umarni da a dinga sitirce al'aura, hadithu Abi Sa'id al-Khudri. Akwai hadithin Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu an anin nabi sallallahu alaihi wasallam qal, annabi sallallahu alaihi wasallam yace, la yanzuru ar-rajulu ila awratir rajul. Kada namiji ya kalli al'auran namiji, yace ai namiji ne dan uwansa, me yato a ciki, a haramun ne. Walal mar'atu ila awratil mar'a. Haka bai halatta mace ta kalli al'auran mace yar uwarta. Irin abun nan da ake ko a bodin a dinga wanka tare, haramun ne. Na ba ta gane, za ka ana irin wannan ko a gidan biki, wai ai duk isu ne. An fahimta, wa mu busa yan farauta kenan, wannan ba daidai bane. A yasu shige cikin abun nan banɗaki su uku su wannan, wai ana sauri sai a yi wanka tare. Wannan ya fi shahara ga yan bodin, yan mata da suke bodin makarantar kwana, za ka ga su sai su shiga abun nan, ko kuma ka ga kawai yan baranda ce kawai shikenan wannan tana nan wancan tana nan suna wanka haka masu zuwa kam shi ma an ce ana samun irin wannan ko masu zuwa irin service din nan duwa yan kudi ne masu yin haka ko wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi hadisi na 338 to bayan an cire wa mamaci kaya abu na uku thumma taliyanna mafasilahu bilma sanne sai ka bi gabobin sa bilma da ruwa qabala badil ghusli kafin ma fara wankan abu gabobin sa dan wawwanke masa kaman alwala haka kafin a fara wanka na hudu wayu'saru batanu sannan wayu'saru za a matsa cikin sa badanu cikin sa bi rifkin amma a hankali لأن علي رضي الله عنه سبيد سيدنا علي رضي الله عنه ذهب يلتمس من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا تفي yana ta neman yana nema daga wajen manzo Allah ma yultamasu min almayyit irin abinda ake nema a wajen mamaci na ko wani kazanta ko kaza haka ya tafi yana dan duddubawa ko zai samu falam yara shay'an bai ga komai ba sallallahu alaihi wa sallam irin ko aga da fara ko aga majina ko aga raguwar bayan gari ko wani abu mai kama da ko wani miki ko wani ya tafi yana din dudubawa dan ya tsabtace amma bai ga komai ba a tattare da Annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala anan ne ma yace bi abi wa ummi fansata na ba da fansar mahaifina da mahaifiyata ya ma'aikin Allah dayyiban hayyan tsabtatacce ne yana raye wa dayyiban maitan kuma bayan ya rasu ma ya bar duniya a tsabtace ma'aikin Allah yake babu wani abu na datti ko kazanta a tattare da Annabi sallallahu alaihi wasallam to a karkashin wannan hadisin ne malamai suka ce tunda sayyidina Ali yana neman ina kazanta take to wannan sai aga babu laifi a dan wani lokaci sai an gama wankan an sa shi alkafani kuma sai aga kila ragowar bayan gari ko ragowar ainihin wato da fara ko kaza kuma yazo ya bata alkafani so ake yi ya tafi kwalkwal yana kanshi yanda mutum in yana raye ana za a ganshi yana son tsafta to haka ake so a tsaftace mamaci kar a ce dan ya mutu a yi masa burabura shi yasa aka hana kai mamaci da daddare cikin fikihun da malamai suka faɗa shi ne saboda inda daddare ne ana tauri dare ya yi sai ga wasu abubuwan da za a yi su bisa inganci ba a yi amma suka ce in za a tsaya ba a garaje a yi wa mamaci wanka sosai a sa masa da kafani sosai a gyara shi sosai a yi masa sallah cikin nutsuwa a kai shi babu lamaniya babu dalili musamman kuma ana ganin kan safin zai iya kumbura ko zai iya kaza zai iya kaza an fahimta ko to wannan kaga kenan abu na hudu shine dan mammatsa cikin mamaci in akwai dan wani abu na kazanta a tattare da shi ya fita dan a wanke shi wannan hadisin da muka karanta hadisi ne wanda Ibnu Majah ya fitar da shi hadisi na 1467 sannan Sheikh Albani ya inganta shi abu na biyar wayaluful gasilu ala yadihi mai yin wanka din ya nannade hannunsa ya nannade khirqatan wato ala yadihi khirqatan ya nannade wani yanki a hannunsa yamsahu biha da zai dinga shafar jikin mamacin ko yana goge jikin mamacin da shi li alla ya musa auratahu dan kada ya dinga taba al'auran mamaci da hannu sai ya samu wani yanki haka ya sa dan kada ya dinga abin nan ya dinga mubasharantar al'auran mamaci kai tsaye to hand glove za ta hana aji tudu ko abin nan din al'auran mamaci ita wannan kaga na sai dai inda yawa za a sa shi kawai saboda tsafta da waye ake sa amma gaskiya hand glove ba za ta iya wadatarwa ba ga abin da ake nufi sai dai inda yawa za a sassata to wannan amma kamar safar hannu kila mai irin kaurin nan za ta iya yi ko kuma a samu dai wani yanki haka a abin nan na'am hand glove din ko yawa to kaga in akwai mai kauri sai ai amfani da ita hand glove din eh to bayan an yi wa mamaci haka an shi mai wankan ya nan da hannunsa dan kada ya taba al'auran mamaci da hannu to abu na shida thumma yuzilu anhu ma bihi min najasatin sannan sai ya kokarin gusar wa mamaci abin da ya fito a jikinsa na najasa in kanat in akwai wa yuwaddi'uhu wudu'as salati bi rifqin ya kuma yi wa mamaci alwala irin ta sallah amma a hankali cikin sauki wannan abu na shirki kenan abu na bakwai thumma yabda'u ghasla badanihi sannan sai kuma ya fara wanke jikin mamaci fa ya ghasilu ra'sahu ya wanke masa kansa walihiyatahu da gemunsa bilma'in naqi da ruwa tsaftatacce kabala idafati shay'in ilayhi tinkan azuba wa ruwan wani abu kan azuba wa ruwan ko magariya ko sabulu ko turare a ruwa tsaftatacce za a yi amfani da shi a wanke mamaci sannan bayan wannan an yi wannan thumma yugassilu janibahu al-ayman ko yagassilu janibahu al-ayman sannan sai yugassilu ya wanke janibahu al-ayman bangaren mamaci na dama li qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam ibda'na bi mayaminha wa mawadi' al-wudu'i minha saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da za a yi wa yarsa wanka yace ku fara da gabobinta na dama wa mawadi' al-wudu'i minha da kuma gabobin alwalata wannan hadisin ya riga ya gabata mun karanta shi hadisi ne na Imam al-Bukhari hadisi na 1254 da kuma Imam Muslim hadisi na 939 abu na tara kuma thummal janib al-aisar bayan an gama wanke bangaren dama na mamaci sai kuma a dawo bangaren sa na hagu kullu zalika bil ma'il khalis duk wannan fa za a yi shi ne da ruwa tsantsa wanda ba sabulu ba magariya ba turare wanka wato ruwa wanda yake tsaftatacce abu na goma thumma yugassiluhu bis sabun to sannan kuma bayan an wanke shi da ruwa tsaftatacce sannan sai kuma a wanke shi da sabulu ne kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi ya ce igisuluhu bima'in wa sidrin ku yi masa wanka da ruwa da magariya ita magariyar dama aikin ta irin na sabulu ne da haka yanzu mai ku a tafi neman magariya sai a amfani da sabulu sai a wanke shi da sabulu nasha da thumma yugassiluhu thalitha bil ma sannan sai kuma ya wanke shi wanka na uku da ruwa wadibi da turare shi kuma a na uku sai a sa turare ne kaulin sallallahu alaihi wasallam waj'alna fil akhirati kafuran saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana ukun sai ku sa kafir ko ana karshen ku sa kafir to kafir din saboda kamshi to sai a sa turare an gane ko wannan hadisin shi wancan na goma hadisin Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi na 1265 Imam Muslim hadisi na 1206 sannan hadisi na karshe da muka karanta shi ma Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi na 1254 Imam Muslim hadithi na 939 to bayan kaga an gama wanka kenan an gama wanka sai a sa wani kyalle kuma mai kyau mai tsafta sai a wato a tsantsame shi wato a dauke danshin ruwan thumma yukaffiluhu sannan sai kuma ya sanya shi a cikin likafani takfinul mayyit likafanin mamaci ya ake yi wa mamaci lifafa takfinul mayyit mithla gaslihi wa salati alai wato yi wa mamaci likafani kaman yi masa wanka ne da yi masa sallah fardun ala sabilil kifaya duk farilla ne amma kuma farilla ce ta in wani yayi ya dauke wa sauran mutane wato farilla ce ta kifaya lil hadithi alladhi sabaqa dhikruhu saboda hadithin da ambatan sa ya gabata fil hajji alladhi waqasadhu dabbatuhu ga wannan alhajin da a aikin haja tsayuwa arfa taguwar sa ta karya masa wuya wafiya a cikin wannan hadisin ne annabi ya ce wa kaffinuhu fi thawbayhi ku yi masa likafani a tufafinsa wannan hadisin Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi na 1265 Imam Muslim hadisi na 1206 wa yustahabbu an so an yukaffana in mutun ya mutu a yi masa likafani fi thalathati athwabin a tufafi uku an so li qauli ummul mu'minin Aisha saboda ummul mu'minin Aisha ta ce kuffina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwabin bidin suhuliyatin ko suhuliyatin min kursuf laysa fiha qamisun wala imama dan Aisha ta ce an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam likafani ne ainihin wato a cikin lifafa guda uku mayafi guda uku bidin farare suhuliyatin wanda aka saka su a garin Suhul wato shi kuma Suhul din a kasar Yaman min kursufin na audiga laysa fiha qamisun babu riga wala imamatun babu rawani annabi sallallahu alaihi wasallam babu riga aka yi masa likafanin sa babu rawani to an so lifafin mamaci ta zama kamar haka wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi na 1264 Imam Muslim hadisi na 941 wa amma al-untha amma idan mace ce ta mutu fa fi khamsati athwabin to ita an fi so a yi mata likafani a tufafi guda biyar khamsatu athwabin izarun kwarjan ne zanin daurawa kenan wa khimarun da kuma khimar mayafi wa qamisun da riga wal lifafatayn da kuma lifafa guda biyu lifafar guda biyu manya sai a shimfida daya sai a kawo daya a kuma shimfidawa in aka shimfida wadannan sannan sai kuma ai mata kwarjan le zanin daurawa sai ai mata riga sai kuma ai mata hijabi an bayyanta shine kaman khimar kenan ko ai mata hijabi ko kuma ai mata ainihin wato khimar abinda zai lullube kanta kenan mayafi to wannan an fuso in mace ce ai mata haka wa qad warada fi zalika hadithu layla binti qa'if al-thaqafiyya wato domin akan wannan an samu hadithin da aka ruwaito wanda yazo daga layla binti qa'if al-thaqafiyya fi gusliha wa kafaniha li ummi kulthum binti nabi sallallahu alaihi wasallam saboda ita ce ake cewa tayi wanka tayi wa ummu kulthum yar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanka kuma ita ce ta sa ta a cikin likafani lakin nahu dha'ifun sai dai hadisin yana da rauni an gane ko hadisin dha'ifi ne imam abu daud ya fitar da shi hadisi na 3157 da'afahu al-albani fil irwa shek albani ya raunana wannan hadisin a cikin irwaul galil ka duba irwaul galil hadisi na 723 wayajibu satru jami'al badni badnil mayyit wayajibu satra jami'a badnil mayyit wajibi ne a sitirce dukkan jikin mamaci illa al-muhrim sai dai banda wanda ya harama da aikin haji duk wanda ya riga ya shiga harama da aikin haji to za a sitirce jikin sa duka amma fa innahu la yughatti ko la yughatta ra'su ba za a lullube mai kansa ba shi yasa kamar yanda na sha fada an kaje aikin haji lokacin da kaga an kawo a makabarta masallacin harami an kawo mamaci za a yi masa wanka za a yi masa sallah kaga kansa a bude ba a lullube kan ba to cikin mahajjata ne yayi harama da aikin haji yana cikin mahajjata amma in mutanen gari ne ko kuma waɗanda kafin a dauki aikin haji ko bayan an gama mutun ya mutu za ka ga an sunkume shi gaba ɗaya hakan ina fata an gane wa kadhalika muhrima haka ma mace mai harama da aikin haji la yughatta wajhuha ita ma ba za a rufe mata fuska ba illa lil murur bainar rijal sai dai in za a shige da ita ta tsakankanin maza to shine za a iya dan lullube fuska saboda wannan li qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam wala tukhammiru ra'sa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku lullube kan mamacin da ya mutu a aikin haji wancan wanda taguwarsa ya fado da kanta wuyansa ya kare annabi ya fado wannan hadisin ya ce wala tukhammiru wajhahu ko ra'sahu kar ku rufe makai wannan hadisin imam al-bukhari ya rawaito shi hadisin abdullahi dan abbas kuma ya gabata sifatu idkhalil mayyit fil kafan to ya ake shigar da mamaci cikin likafanin sa ya ake sawa mamaci likafani na farko tubsadu thiyab ba'daha ala ba'din za a shimfide wannan likafanin a dora wani kan wani thumma yudawu alaiha sannan sai a dora shi akan likafanin mustalqiyan yana rigingine yana kallon sama shi mamacin na daya na biyu thumma yuraddu taraful ulya min aljanib al-aisar sai a wato annun koko a lankafo a nannaɗo ɓangaren hagu na saman wato tunda an shimfiɗa in guda ukun aka shimfiɗa a ƙasa to na saman za a fara ɗagowa ɓangaren dama sai a kwantar da shi a jikinsa sannan sai a kuma ɗago ɓangaren dama sai a mayar da shi kaga ɗaya kenan an fahimta ko min janibul aisar ala shiqqil ayman thumma tarafaha al ayman sannan ɓangaren daman shi kuma sai a lankafo shi a nannaɗo shi alal aisar a ɗora shi kan ɓangarensa na hagu thumma yaf'alu bi thaniya wa thalitha kadhalika nabiyin shi ma sai ayi masa haka na ukun shi ma sai ayi masa haka wannan ka koma cikin manaru as-sabil cikin sharhi dalil libni wato dawyan mujalladi na ɗaya shafi na 156 za ka ga wannan bayanin ad-dafn wa kayfiyatu so nake da mu kai ƙarshe addafun wa kayfiyatu sai kuma binne mamaci da kuma yanda ake binne mamaci na daya hamlul mayyit wa dafnuhu aidan daukar mamaci da kuma binne shi min furudul kifaya shi ma wannan yana cikin farilla ta kifaya in wasu suka yi sun dauke wa wasu wa qad qala Allahu ta'ala ubangiji ta'ala yace thumma amatahu fa aqbara sannan ubangiji ta'ala ainihin wato
ya karbi ransa wato amatahu ya karbi ransa fa aqbarahu kuma ya karrama shi kamar yanda Abdullahi dan Abbas ya fassara Abdullahi dan Abbas yake cewa radiyallahu anhu akramahu ba'da dafanihi ma'ana thumma amatahu fa aqbarahu sannan ya karrama shi bayan binne shi wannan shine yanda Abdullahi dan Abbas ya fassara wannan aya wa la'anna fi tarki ad-dafni hatakan li hurmatil mayyit domin rashin binne mamaci an keta alfarman mamaci wa idha al-linnas bihi kuma an cutar da mutane da shi domin zai dinga wari wa hurmatul mayyit ita ko alfarman mamaci masunatun ana kare ta kama tusanu kam hurmatuhu kamar yanda ake kare masa alfarman sa fi hayati lokacin yana raye qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace kasru wato azmul mayyit kariya kashin mamaci ka kasri azmi alhayy fil ithm kaman kariya kashin rayayye ne a wajen laifi kamar yanda ka san yanzu ka kama mutum da ransa ka kariya shi laifi ne to haka kariya kashin mutum bayan ya mutu wannan hadithin ibnu majah ya fito ya ruwaito shi hadithi na 1617 wa sahul albani fil irwa a hadithi na 763 nabiyu wa yusannu ta'miqul qabr an sunnanta zurfafa qabarin qabarin kar ayi shi bai yi zurfi ba a zurfafa shi wa tawsi'uhu da kuma yalwata qabarin li qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam fi qatla uhudin saboda manzo Allah ya fada a wayanda suka yi shahada a uhudu yace ihfaru ku yi musu rami ku yi musu qabari wa awsa'u ku yalwata qabarin wa a'maqu ku kuma zurfafa shi yayi zurfi wannan hadithin Imam Abu Dawud ya ruwaito shi hadithi na 3215 Albani ya inganta shi a cikin irwa hadithi na 743 wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam lil hafir da kuma fadin annabi sallallahu alaihi wasallam ga mai tonan kabari yace da shi ausa min qibalir ra's ka fadada shi ka yalwata shi ta bangaren kansa wa ausa min qibalir rijlain ka kuma yalwata kabarin ta bangaren kafafuwansa kaga ana san kabari a yalwata shi kenan wana hadithin Imam Ahmad ya fitar da shi mujalladi na 5 shafi na 408 da Imam Abu Dawud hadithi na 3332 sannan Sheikh Albani ya inganta shi cikin irwa hadithi na lamba ta 744 sannan na uku wa yaqulu wadhi'uhu fil qabr wanda zai sa mamacin a cikin kabari shi kadai ne zai ce bismillah wa ala millati rasulillah laga wannan shi ma duk yawanci mutanen da suke gurin sai su yi wa'anda kawai suka shiga za su shigar da shi kabarin su kadai za su karanta wannan zikirin bismillah wa ala millati rasulillah sauran mutane kuwa a daidai wannan gaban ba sunnanta musu yin wani abu ba an gane ko yawa ko wasu su ce Allahu akbar ko kaza duk wannan kawai ba inda aka ce ai kawai shiru za ku in za a san shi wanda za su ce bismillah wa ala millati rasulillah su ne wa'anda suke ciki za su sashi a cikin kabarin sa sai dai ku tuna musu sai dai su ku tuna musu an gane ko wannan hadithi Imam Ahmad ya fitar da shi mujalladi na 2 shafi na 27 Imam Tirmidhi hadithi na 1046 Albani ya inganta shi cikin Irwaul Galil hadithi na 747 na hudu wa yustaqbalu bihi al-qibla a fuskantar da shi al-qibla shi mamacin li qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam fil ka'aba saboda annabi ya faɗa game da Ka'aba yace qiblatukum wato Ka'aba qiblatukum ita ce al-qibla ku a haya'an wa amwata kuna raye ko kun mutu kuna raye ita za ku kalla in kun mutu ma wato ita za ku fuskanta wannan hadithin Hassan ne Imam Abu Dawud ya ruwaito shi hadithi na 2875 Imam An-Nasa'i hadithi na 412 Albani a cikin ainihin wato irwa ya inganta shi hadithi na 690 na biyar wa yudaw ala shiqqi al-ayman za kuma za a sa shi a kabarin a bangaren sa na dama ka hay'ati nawmil muslim kaman yanda musulmi yake bacci kaman yanayin sufar baccin musulmi na shida wa yurfa'u qabruhu nahwa shibrin a dan daga kabarin nasa gurgudan dani daya bayan an binne shi kasar kabarin a dan daga ta gurgudan dani daya li hadithi Jabir radiyallahu anhu fi rafi'i qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa zalik saboda Jabir ya ruwaito hadithi yace annabi an daga kabarin sa gurgudan haka dani daya an gane ko hadithin Imam al-Baihaqi ya fitar da shi hadisi mujalladin sa na uku shafi na 410 ka kuma koma cikin irwa mujalladi na uku shafi na 207 na bakwai fa in zada ala shibrin khuffifa idan aka ƙara kabari yayi tudu ya ƙaru akan shibr khuffifa to a sassabe shi wa in buniya wa in bana alayhi hudima in kuma buniya alayhi ko bana alayhi yayi gini akan kabari hudima a rushe shi haka mata aikin hizba da ya shigo cikin irin nan shiga makabartu duk inda aka ga gini a rushe ba a yin gini a makabarta li kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam li ali radiyallahu an saboda umarnin da annabi ya ba sayyidina ali kenan yace la tada timsalan timsalan illa damasta duk inda kaga butun butumi ka rushe shi wala qabran mushrifan duk inda kaga kabari yayi tudu da yawa ya wuce dani daya illa sawaitahu karka bashi sai ka daidaita shi wannan imam muslim ya rawaito wannan hadisi na 969 na takwas wala yujassasu qabruhu ba za kuma a simunce kabarin sa ba ai wa kabari simunci wala yubna alaihi ba ai wa kabari gini wala yujlasu alaihi ba a zama akan kabari li hadisi jabir radiyallahu an sabida hadisin jabir Allah ya kara masa yadda yace na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabr annabi ya hana ai wa kabari simunci kowaye yace ayi a ce an hana annabi ya hana idan iyalan mamaci su ba su da ilimi to a sanar da su amma saboda abun da akwai karancin karatu da san zuciya wani lokaci su masu kula da makabartan ma su ake ba kwangilan yin irin waɗannan abubuwan da san hadda tayin sai su ce duk suna yi saboda haka su abun nan to kaga duk wannan akwai karancin karatu da kuma neman kuɗi ta kowace hanya kaga ni sumunti an hana ballantana tayin shi duk wannan baya bukata da kuɗin da za a yi sumuntin ko tayin din aje a sadaukar mar da shi mana ai masa wani aikin alkhairi da shi da zai amfane shi amma sumuntin amfanin me zai masa tayin din amfanin me zai masa din za ka yi ta gani za ka yi ta ganin abun da kubba da gida da waye da ayyuka mutun daki guda da sauransu
kuna fa irin taje hotan nan ba
ka ji eh to ka gani duk wannan ba gata bane wannan kudin duk da za a kashe ai almubazzaranci da su gara ai masa wani sadakatun jariya da zai dinga amfana annabi ya hana ai wa kabari sumunci wa an yubna alaihi ya hana ai gini ko da bulo ɗaya ne ya hana kace sai dai a sa wata alama amma gini ya hana wa an yuqada alaihi ya hana kuma ai mutum ya zauna akan kabari ko an je ai ana kafin a gama haka kawai sai mutum ya samu gefen wani kabari sai ya zauna ba daidai bane rawahu muslim wa tirmidhi wa zada wala yuktabu alaihi ba a rubutu akan kabari da haka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wana ya mutu ran shi daga watan 10/11 2021 wannan kuskure ne in ka shiga makabartu duk zaka yi ta gani wance ya wance ta rasu lokaci kaza wana ya rasu an rubuta sunansa da kwanan wata da kaza wannan ko Allahu akbar wana kenan alaji wana ko hajiya wance kaza kaza to duk wannan ba a rubutu akan kabari an gane ko in an ga mutane za su yi a waye musu da kai a ce an hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ba a yi wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi hadisi na 970 abu na karshe na 9 wa yahrumu tawafu ala alqabr haramun ne yi wa kabari tawafi je a dinga kewaye wani kabari ko saboda wani waliyi ne ake ana saran wani waliyi ne ko wani shehi ne a ciki a dinga yi masa tawafi baya halatta li annahu min albidai domin yi wa kabari tawafi yana cikin bid'o'i wal'anna awwala ibadatul asnam kuma farkon bautar gumaka kanad min ajali ta'zimil amwat ta samu asali ne daga girmama wato daga girmama matattu ana ganin wani salihin bawa ne ana girmama shi to daga nan aka fara bautar gumaka wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito shi hadisi na 1341 to sai mu tashi al-babu salis abinda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanaka